الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tsara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam أبو عبد الرحمن المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو وندي قباتا دتيمكو الله سبحانه وتعالى منا تكين كراتو تكين متاشير مغانا وند مالي بياني دنگني دا النظر إلى موضع السجود والخشوع wanda mun karanta waɗansu daga cikin hadisai wanda malam ya shigo mana da su wanda za mu tashi daga fadar malam da yace wana ha an salatin an nabaratin ka nabaratid diki wa iqa'in ka iqa'il kalbi waltifatin kaltifatis sa'lab wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da waɗansu abubuwa guda uku. Ma'aiki ya hana aikata waɗansu abubuwa guda uku a cikin sallah ba a yin su. Na farko anna faratin bi fathin nun. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani dangane da abin da ya shafi tsatsage. Mutum ya yi sallah wanda cike ƙotan kurciya. Wuf wuf gush gush. An-nadara shine al-mubalaghatu fi takhfifis sujud wato kaiwa makura mutun ya zulfafa wajen saukaka sujada yana dora goshin shi ya dago irin yanda wato idan zakara kaga yana tsatsagar wani abu chak daga ya cika ya dago chak daga ya cika ya dago to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya hana mai sallah yayin irin wannan sallah irin kotan kurciya muke ce mata da Hausa ko to ma'aiki yayi hani game da wannan sallah din saboda wannan sallah ba nutsuwa a cikin ta kowane rukuni in zaka yi shi ne irin yanda idan zakara ya taki wani abu yana taka yake dokewa kan shi kana yin ruku'u wuf kama an soka maka mashilla kana dagowa kama ana hankada ka zaka tabu sujada kana sujada kama an ka dora goshinka akan jahannam zaka dago kana dagowa kaman ka zauna akan kaya zaka koma hallu shine kotan kurciya muke ce mata ba to ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi hani dangane da wato sallah wanda cike kotan kurciya shine anna qaratin dangane da tsatsaga ka naqratid diki kaman tsatsaga ta zakara irin yanda zakara yake taka wato bakinsa a gurin da yake so ya tsatsage wani abu yana dorawa da yake dagewa to ma'aiki yayi hani bawan Allah musulmi yayi irin wannan sallah ta kotan kurciya saboda sallah ce wanda ma'aiki da abin da ya shafi ta'khirus salati an waqtiha da kuma yin ta irin haka da kotan kurciya sifar sallah ta munafikai ce la yadhkuruna Allah fiha illa qalilan wato ba sa ambaton Allah a cikin sallah su face dai ambato dan kada wa idza qamu ila salati qamu gusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kamar yadda yazo a cikin alqur'ani sannan kuma ga hadisin da al-imamu muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fitar da shi hadisin Anas bin Malik da yake cewa tilka salatul munafiq يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان ثم قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا واتون أنس بن مالك يتجاه ودن صدق تكين تابع يسون شجع ودن شجع يشيش باين الظهر باجماوة سيكي تشي مسكين لأسر سكتي آية ذمة جمع inna man sarafna sa'ata min az-zuhr dadi dadin nan muka gama az-zuhr yace qumu fasallu al-asr ku tashi ku yi al-asr to saboda su ba irin mu bane masu taurin kai da yace musu ma su tashi su yi saboda sun san shira'a hadayyan nabi ya ga shiryan ma'aike alaihi salatu wassalamu dangane da abin da ya shafi sallar al-asr suka tashi suka yi to bayan sun gama sai Anas dan Malik yace musu to da jama'aike alaihi salatu wassalam yana cewa sallar al-asr idan ka ga mutun yana jinkirta ta yana kaita sai can dab da rana za ta fada sallar munafiki kenan yajlusu yarqubu shamsa zai zauna yana ta dakon rana hatta idza kanat baina qarnay shaytanin hadda yayin da ta kasance a tsakankanin kauhunan shaydan guda biyu dama fanaqaraha arba sai ya tashi ya caccaka ta guda hudu yayi ta kotan kurciya raka'a hudu wanda ba ta wuce raka'a daya ba in a lokacin da za a yi ta ne azala ce la yazkurullaha fiha illa qalilan baya ambatan Allah a cikin wannan sallar tashi sai ambato dan kadan kadan da yake a lokacin za ka ga in za ka yi karatun Fatiha a natsatuwa shi karatun Fatihar ka guda daya ya ishi raka'a shi guda zai iya yin kabbara kana karatun Fatiha yayi ruku ya dago ya tafi sujada guda biyu duka ya dago zuwa raka'a ta biyu duka kana karatun Fatiha saboda faca-faca ne ake so a huce gurin to bawon Allah musulmi ya kula da kyau duk aikin da zai kada yayi tunanin cewa Allah ta'ala ne zai kara wannan aikin da zai kanshi ne yake yiwa idan mutun yayi kirki yayi mai kirki to ya sani kanshi yayiwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha lokacin da kai sallah mai kyau kar kai tunanin cewa mintunan nan da ka bata za su tafi a fiyu ka doki cewa duk tun lokacin da ka fito daga cikin gidanka zaka zo masallaci a cikin ladan sallah kake har ka gama yanzu da a ce kai minti 10 daga fitowarka daga gida zuwa komawarka gida da a ce kai minti 20 za a yi ta lullube ka da rahama za a yi ta zuba maka lada ai ba za ka yadda ba wanda za a bashi miliyan 2 da wanda za a bashi miliyan 1 ai mai miliyan 1 ba zai yadda ba a ce kullum a raka bashi miliyan 1 shi kuma wancan a bashi miliyan 2 mu dinga sawa akan mu cewa wannan aikin da zamu yi na alkhairi kanmu ne zamu yi ba wai Allah bane zamu wa idan muka yi Allah ta'ala zai saka ta mana innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha to lokacin da bawa yake sanya haka a cikin zuciyar shi yake sawa haka a cikin ranshi shi zai kara bashi damar ya tashi yayi abin shi dan Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya biya shi mun gane da kyau wa iqa'in ka iqa'il kalbi sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalam yayi hani dangane da zama na harde irin zama na harde na kare irin yanda kare yake yi irin wato al-iqa'ul manhiyyu anhu shine mutun ya baje irin yanda zamu ga cewa da kare da raƙumi suna irin wannan zama shine irin haka mun gane da kyau to wannan zama ma'aike alaihi salatu wassalam yayi hani dangane da yinsa saboda wajen yinsa ma akwai takallufi akwai wahala ba kowa bane cikin mutane yake iya yinsa kuma bayan haka akwai bajewa guri zaka ci guri mai yawa to siffar sallah komai na ta tsare yake ba wai sallah ba wannan duk abin da ka sani ba abin da ma'aiki ya bari bai bayani akan shi ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ko hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu kamar yadda hadisin Hudzaifa ibn al-Yaman da hadisin Abu Zaid Amr ibn Akhdab wanda shi hadisin Hudzaifa yana cikin Bukhari da Muslim hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wannan cikin Bukhari kenan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu cikin Sahih Muslim kenan mun gane da kyau ko hafizahu man hafizahu cikin Sahih Muslim alimahu cikin Sahih Bukhari Allah ta'ala ya samu dace waltifatin kaltifatiz za'lab sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi hani dangane da yin waiwaye a cikin sallah bawon Allah musulmi yana cikin sallah ya dinga yin waiwaye kaltifatiz za'lab kaman yanda yanyawa wato yake yin waiwaye malan dila sarkin wayo kenan mun gane da kyau dila kuna tafiya tare da shi kai baka san mai yana kallon ka kyar kai tunaninka dila gaban shi yake kallo to haka cikin waɗansu idan suna sallah za ka ga cewa kai tunaninka inda suke kallo din inda ya dace ne sai ga sun san tun daga na kusan su na lamba ta 1 har na lamba ta 6 sun gane kowai na kusan su na hagum din su na lamba ta 1 har na lamba 6 sun gane kowai ai wani ne naga lokacin da ya da a dan karkace kahoshi take yana cikin sallar fa to mai yake alaihi salatu wassalam yayi hane game da irin wannan waiwai saboda dala sarkin wayo ne waiwayen shi sai mai hankali yake ganewa to dan haka ba wai waiwaye ba wanda kowa zai iya ganewa hatta waiwayen da sai mai hankali ya lura zai gane idan ka a waccan bangaren yake shi ma mai yake yayi hane game da shi to ina kuma waiwayen da ba sai malam dala ba zai gane ba irin na malam dala ba sarkin wayo kenan mun gane da kyau to waɗannan abubuwan guda uku ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi hani dangane da aikata su kamar yadda yake cikin hadisi Abu Huraira wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a ya fitar da shi to wannan yana ɗaya daga cikin hadisi wanda waɗansu daga cikin malamai ba su inganta shi ba wanda suna ganin cewa wannan isnadin da'iful isnad ne kamar yadda yana cikin musnad na al-Imam Ahmad mun gane da kyau وكان صلى الله عليه وسلم يقول جكادا الله صلى الله عليه وسلم يا kasance yana fada a cikin hadisi dan Allah yace salli salata muwaddi'in idan ka tashi zaka yi sallah kai sallah irin sallar mai ban kwana wanda zai yi ban kwana ka annaka tarahu kamar dai kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala wato haka yake mata bawon Allah musulmi idan ya tashi zai yi sallah to yi sallah irin ta mai ban kwana wannan hadisin zamu ga cewa anan a hadisin Abu Ayyuba kamar yadda yake cikin sunan na Ibn Majah Abu Ayyuba yace anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala awsini fa qala an-nabi alaihi salatu wassalam idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas wato maike alaihi salatu wassalam wani mutun yazo yace ya rasulullahi kai mun wasiya dan Allah yace da shi to idan ka tashi zaka yi sallah kai sallah irin ta mai ban kwana wato yanzu idan ka shigo masallaci kana shigowa ko kai kicibus da malaika yace to wannan da yace ce sallar ka ta karshe ka san yanda zaka yi kana gama wato fa azhur ba da kai za a yi ta ba mun gane da kyau kenan kaga mai ban kwana da duniya ina ga sallar nan ina ga inda minti 10 yake a sallah to sai minti 40 Allah ka gafarta mu Allah nayi kaza ka gafarta mu ina ga sai ya kusa kariya mai yace kai ban na dagowa kanna daga sujada ai a karabu ma kuzul abdu min rabbi wa huwa sajid kawai ya ci gaba da addu'a malaika yace kai nake jira ce ehem to mai yake yace mai salli salatan muddi'in dai in ka zo ka sallah kai sallah irin sallar wanda idan ya gaba wannan sallar ba zai sake yin wata ba lokacin shi yayi wannan shi zai bada damar a lokaci a kowane lokaci ka dinga sawa a ran cewa baka da tabbas kin zaka kai zuwa jimawa ba wai zuwa gobe ba shi zai baka damar kai aiki na gari to ita ce sallah ta mai ban kwana wanda aka ce daga wannan sallah din ya gama hu lahira zai tafi to sai inda zai daita ka san dai ba zai yi kwatan kurciya ba in menene a gaban shi zai tattara ya watsar ya ce kai abinda za a tunkara a gaba yafi wannan girma zai tsaya kyautata wannan sallar tashi sannan kuma manzon Allah a can yace mishi wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu sannan kuma kada kai surutu kada kai dimi da zancen da zaka zo ka dinga nema a yafe maka a gafarta maka a wajen mutane kada ka furta baki kai maganar wani ka ta haƙƙin wani ka zagi wani kai wa wani balshi ya zama to ka saba wa harshen ka ambaton Allah subhanahu wa ta'ala zancen da a kowane lokaci in ka ga ladan shi zaka ce da ma ƙara shi kai da a ce ka ga laifin sa ka ce da ma baka yi shi ba gwanda da a ce ka ga ladan shi ka ce da ma ƙara shi kai sannan manzo Allah ya ce mishi wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas ka ɗebe ƙauna daga dukkan abin da yake hannayen mutane ka cire san abin da yake hannayen mutane a wajenka wani naga kaza a gurin shi ina so ya bani wannan ka kankara hakorin ka cewa sai ya baka dinnan to anan mazalla take anan kaskanci da wulakanci da faduwa kasa yake to to ma ake ga mai waɗannan wasiyoyin guda uku. To anan saboda babu ne na al-khushu'u fi salati sai ce salli salatan wadi'in, wato kai salla irin salla ta wanda yake mai ban kwana, saboda mai ban kwana kaga zai tattaro hankalin shi guri ɗaya duka a wannan lokacin, hankalin a lahira yake ba wai duniya ba, saboda ya san yanzu abin da zai tunkara ba wai ita duniya ita da ja yana mata bai bai ne, lahira ce yake tunkara yanzu, gida sabo za a tafi. Ka annaka tarahu, kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta la tarahu, idan har ka kasance kai baka ganin Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, haƙiƙa shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka, ka sa haka a cikin zuciyarka. Wato wannan shi ne babul muraqabati, wato muraqaba shi ne ka sa a kanka cewa da kowane lokaci Allah ta'ala yana dakonka, Allah ta'ala yana la'akari da kai, komai da kake aikatawa baya fita daga ganin Allah subhanahu wa ta'ala. In a cikin wani irin duhu kake, an yi ba duhu, ka shiga cikin ɗaki mai duhu ka rufe, ba wanda yake ganinka, ko kai baka iya ganin hannunka, iya kawai kai dai ka san dai jikinka ne dai ka shigo da shi, amma ba inda za ka gane tafin hannunka, inda wani a hannunka sai dai ka ji ka rike shi, amma dai ka ce kala kaza ne ba za ka san ba ko menene. To a irin wannan gurin ma Allah ta'ala ya san duk abin da yake gudana. To ina kuma a cikin masallaci inda ni ina ganinka, wancan yana ganinka, wancan yana ganinka. To Allah ta'ala ba ma wai abin da yake cikin duhu ba, hatta abin da bawa ya kudirce a zuciyar shi, wanda ma bai fito ba sarari wani ya gani, ko a cikin duhun ne Allah ta'ala ya san da shi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa yaqul ma'iki sallallahu alaihi wa sallam yana fada a cikin hadisi na Uthman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi, kamar yadda yake cikin sahihu Muslim, manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ma min imri'in, ba wani mutum wanda tahduruhu salatun maktubatun, salla wanda take abal fardantawa akan shi za ta halarto mai, wato lokacin salla wanda take abal fardantawa zai shigo mai shi wannan mutum musulmi, namiji ba mace ba, fai husnu wudu'aha, har ma macen. Wannan hadisin na Usman, saboda hadisan nashi guda uku ne, akwai hadisin da yake magana akan cewa man tawadda'a fa asbaga alwudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa sallaha ma'a an-nasi aw ma'a al-jama'ati aw fil masjidi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wannan ya shafi maza. To wannan shi kuma wanda ya kawo anan ya hada har mazan har mata din. Babu wani mutum daga cikin bayin Allah musulmai na buji ko mace wanda lokacin sallah wanda take abul fardantawa za ta halarto mai, fa yuhsinu wudu'aha, ya kyautata alwallar wannan sallah din, yayi alwalla kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da ayita, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai yanda ake yin alwalla. Sannan kuma wa khushu'aha, ya kyautata tsoron Allah alwallata ya sallata shi. Wa ruku'aha, sannan kuma ya kyautata ruku'un wannan sallata shi, ya zamanto yayi khushu'i, yayi ruku'u mai kyau a cikin sallar shi ba tare da ya babbo kare ba, gashi yayi ruku'u shi kuma kaman ba ruku'u bane, kai ka ce yana wata antarnima ne, idan shi kanshi ya tafi kasa can, bayan shi ya dago sosai, ko kuma ya zamanto ya wani dososo da ka gani kai ka ce ko wani bayan shi ne yake ciwo, aka ce irin wannan tsayo yayi irin wannan sunkuyawar, kai dai ka san ba sunkuyawar ruku'u bace wannan. Ko wanda kuma da ka gan shi tun daga nesa bayan ka tsinka shi za ka gano cewa lalle a cikin ruku'u yake, saboda ruku'un nashi taktis yayi yanda ya dace, shine yanda gadan bayan sa ya zamanto daidai da daidai, wani gurin bai fi ba wani guri tudu, mun gane. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce to in dai mutun yayi haka, yayi alwalla mai kyau, bayan yayi alwalla kuma yazo ya shiga sallah yayi ta annitse, yayi ta hankalin shi a guri daya yana tuna lahira, illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, face sai wannan sallah ta zamanto kafara ce mai kankarewa ce ga dukkan wato abin da yake kafin ta na laifuffuka wato wannan sallah za ta kankare mai duk wani abin da ya aikata kafin wannan sallah na laifuffuka misali idan mutum ya asuba shi to lokacin da yazo shi sallar azhur duk wani laifin da ya aikata tun daga asuba ya har ya zuwa sallar azhur inda yayi sallar azhur a natsa da kyau to wannan sallar azhur din tashi za ta kankare mai duk laifin da ya aikata koda bai roki Allah ya gafarta mishi ba saboda akwai mukaffirat wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya baiwa bayi saboda faralarsa wannan daga ciki akwai abin da ya shafi yin sallah ta farilla akwai sallar juma'a akwai azumi na ramadan akwai ibadal umara waɗannan dukkanin su mukaffirat ne kamar yadda hadisin Abu Huraira ya tabbatar wanda yana cikin sahihu muslim wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ati wal umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kaba'ir sannan kuma ga ayar da Allah ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira ma tunahuna anhu wato as-sagair kananan laifuffuka Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta su saboda aikata kyawawan ayyuka innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at to amma al-kaba'ir su hodanan la yughfaru illa bitawbati ba a gafarta su sai ba wa ya tuba mun gane da kyau shine anan yace kaffaratan lima qablaha illa kanat kaffaratan lima qablaha face sai wannan sallah ta zamanto mai kankare mai dukkan laifin da ya aikata ne kafin ta malam yu'ta kabira malam yu'ti kabiratan wato matukar bai je ya aikata babban laifi ba matukar bai tafi ba ya aikata laifi mai girma saboda kabira ita idan bawa ya aikata to sai ya tuba daga gare ta Allah yake kankare mai zunubin wannan kabira da amma dai ayyuka na alkhairi hasanat ba sa kankarewa wato babban laifi mun gane wazalika dahara kullahu ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ce wannan gara ba sa din ta kowace sallah idan bawa yayi ta inda ya cika dokoki a cikin ta ya kiyaye dokokin Allah a ciki tun daga alwala har zuwa yin ta za ta kankare mai laifin da ya aikata kafin ta gabaki da wannan tsawon zamani ne gabaki ɗayan shi ba wai a zamanin shi kare yake magana ba hatta zamanin da zai biyo bayan shi in dai musulmi ne yayi alwala ya cika alwalar tashi wannan ya kyautata ta yazo yayi sallah da khushu'i da ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da karatu mai kyau to wannan sallar tashi ana sawa a ran za ta kankare mai laifin da ya aikata kafin ta daga sallar da take kafin ta zuwa ita mun gane da kyau mun gane yawa wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi daga hanya ta Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato za mu ga anan yayi magana akan al-khushu sai muna kula da kyau muna halartowa da tsoron Allah da kiyayewa dokoki na Allah a cikin sallar mu kuma za mu ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta su da al-khushu su ne waɗanda Allah ya ce innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama wato malamai su ne waɗanda suke kiyayewa dokoki na Allah suke jin tsoron Allah daga cikin bayi na Allah saboda akwai bambanci tsakankanin al-khashiya da al-khawfu wato al-khashiya shine tsoro wanda yake faruwa ta hanyar bayan ka san girman wanda kake jin tsoron shi mun gane cewa al-khawfu zai iya zamantowa tsoron dan Adam misali maciji zaka ce al-khawfu a bangaren maciji tsoron maciji amma al-khashiyatu ba za a ce ba ana jin tsoron maciji al-khashiya saboda girman shi tsoron mai girma wanda yana da kai girma a wajenka wannan shine ake cewa al-khashiya amma al-khawfu shine tsoron abin da ka san zai iya cutar da kai misali maciji an ce ga maciji na ka dan samu wani guri ka labe wannan ai ba da yafi ka girma ba amma dai saboda ka sa akwai dashi a tattare da shi wanda in ya dan tsarta maka shi la'alla to gurin karatu ma da kake zuwa zaka dan dauki lokaci baka je ba zaka yi kwana biyu ko uku baka tafi ba Allah ya kaddara zaka tashi kenan mun gane da kyau ko irin a ce ga kunama na wani za ka ga shi ko bishiya aka ce ko gahiya kace kai ga bishiya nan za ga wani shi ko hanyar da aka ce bishiya ta bi baya iya bi saboda tsananin tsoro nashi na'am wa qad salla sallallahu alaihi wa sallama fi khamisatil laha a'la a haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi salla fi khamisatin yana sanye da wata takala yana sanye da wata riga wanda take mai kusurwa guda hudu idan aka ce khamisa shine kisa'un murabba'un wato tufafi wanda yake mai kusurwa guda hudu laha a'lamun wato wannan sakala tana da kai a'lam tana da kai sanda sanda a jikinta tana da ado a jikinta na sanda sanda akwai sakala ada wanda ake yin kahe da ita a daki in aka yi aure ana kai ta a matsayin ita ce kayan kahe ina ga tana da kai sanda sanda ko wani gurin masara wani gurin ja wani gurin baki wani gurin kuma fari tana da ado ne to wadannan suna fassara khamisa da ita ce wannan sakala din to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fada kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim shine anan mallan ya kawo shi yace tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi sallah yana sanye da irin wannan riga a jikin shi da irin wannan takala a jikin sa wato saboda yayi rida ne da shi mun gane fanazara ila a'lamiha nazratan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi kallo guda daya tal ila a'lamiha zuwa zanan da yake jikin wannan sakala ya kallace shi kyar yana cikin sallah kawai sai hankalin shi ya dan karkata zuwa wannan abin da yake jikin sa ya kallace shi karal to yana kallon shi kallo guda daya tale mushi fa falamman sarafa lokacin da ya juya bayan ya gama sallah wala zahabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace wannan sakalata wa kuma yada ta ku tafi da ita wajen Abu Jahm kuma yada mai ita wa tuni bi an bi janiyati abi jahm ku zo min da gado na Abu Jahm gado shi kuma shine bargo mai kaushi wanda in kaga mutun ya saka shi ba dan ado bane zai saka shi mun gane da kyau to shine ake ce da shi gado gado shine yace kisa'un ghalizun la alama lahu wato tufafi ne wanda yake mai kaushi wanda kuma shi kuma ba shi da ado ba ya da zani to shine anan malamai suka ce akwai halaccin idan mutun ya baka kyauta ka maida mai ka nemi wanda take kasa da ita mun gane da cewa amma ba sama da ita ba mutun ya baka gizna ya ba da gizna an kawo maka da kashin shi na ka ji kamshin gizna ne ka ce kai ina ne ina wannan ka ce mai da mishi ce ya baka 20 kamaraya ka kawo ni mun gane da cewa ko kuma ka ce mai da mishi ya baka 7 star ka kawo ni sai saboda ina ga 7 star ai ina ga gizna metar uku nan gidana ya tafi samun su ta guda shida inda samun su ta inda yana wanda mutum zai dinke guda ɗaya ne bai wuce jika biyar gidana ita kuma yanzu ka same ta da arha ne za ka same ta wajen jika takwas da rabi ko jika tara ka ga ashe din metar ɗaya na ta zai iya kusan siyan metar wato kwamfule biyu kuka ce kai kuma ya damu shi ku ce a bani barazana ta fi ta fi wannan gidana ɗin ne a waje na mun gane da kyau to amma ya bada an kawo maka sali ko silba ai bai kai ba zafin gidna saboda bai wuce jika biyar shi metri kin daya to ko shi aka kawo maka kace to a maida miki kace kai gidna kake bukata wannan bai dace ba neman abin da yake sama da wannan to anan shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin ku tafi da wannan khamisar tawa da wannan takalata wa ku tafi da ita wajen Abu Jahm wa atuni bi an bi janiyati abi jahm ku zo min da gadon nan na Abu Jahm dan saboda wannan gado din ba wani kaya nake yi a tattare da shi wanda har zai dauki hankalina fa innaha alhatni anifan an salati wato haqiqa wannan khamisa ta shagartar da ni dazu game da yin sallata ina cikin sallah na kallace ta tau yanzu abubuwan sai a hankali fa wani lokacin za ka ga an wa mutum wani aiki in ba kwado da lizami irin aikin hannu an mai aikin hannu ba wai shi ba hatta wanda yake tsaye a kuzanje kallan aikin yake wani lokacin mace za ta saka shadda a jikinta fayau 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 in ta zo ta tana sallah ba wai ita ba dama ita dama hankalinta a jikin shaddar yake hatta ƴan uwanta wanda suke tare da ita hankalinsu su ma a jikin shaddar suke ya kamata mu kula da kyau wani lokacin sallah in zaka yi ta ka saka tufafin da shi yasa ake so mutum ya saka gumama irin gumama dai wannan wanda ake kawo daga Saudiya ko irin wanda ya share wanda zaka je ka soyo ta jika biyar jika shida wanda in ka sa dai kai dai a jikinta dai ba za ka ga wani abu wanda har zaka dinga tunanin shi to amma ka zo ka sanya riga ka zama kai ne bawanta ita ce mai gidanka akwai dama Abdul Kamisa ku kamar da mutane ce ta isa Abdul Khamisa wato bawan riga ya hallaka akwai riga dama ɗayan uku ce in ma ka zamanto bawanta in ma ta zamanto baiwarka in ma ya zamanto da kai da ita kowa tudu da tudu ne mun gane da kyau lokacin da riga take zamantowa kai ne bawanta take zama ita ce sayyida kai ne bawanta shi ne lokacin da duk wani abu in za ka yi kana kula da wannan rigar taka in ruku'u za ka yi kana jin tsoron kalkaran guga ya kari kana yin dososo saboda yanzu za ka tafi wajen wata sabga ka sa sabuwar shadda duk inda za ka bi sai kana taka tsanan kai kalinjeni wannan gurin wani ya watso ruwa da sauransu bari a canza hanya can gurin ita ma akwai wani rami bari mu canza can gabaki dai rigar nan ta jikinka ta hudda ka daga hayyacinka yanzu ga hanya ta kusa wanda za ta kai ka gurin da za ka amma ka canza hanya saboda riga haka in ka zo sallah ba ka so ka jingini da wani da wani da wani da wani saboda su ka zamai ne kai kuma ka shafa turare a jikinka can yi ka je ka share ɗaya ka yi sahunka kai ɗaya haka zamanto bawanta nan akwai lokacin da kuma ita riga take zamantowa baiwarka irin misali mutumin da zai yi aikin ƙasa kayan da za ka saka a lokacin da za ka yi aikin ƙasa ba ka jin tsoron ƙasa ta watsu mishi saboda dama tsohin kaya ne za ka sa tsumo kara ne irin mutumin da zai yi kwasar take da sauransu wannan riga a lokacin baiwar shi ce sai kuma irin riga ta yau da gobe wanda za ka sa ba saboda munasaba ta aure ba ba kuma saboda munasaba ta kwaɓi da za ka yi ba ko wani kwasar take wanda irin wannan rigalar ina yawanci za ka ga cewa duk wani abu in ya zo shi za ka iya zama a kan kujera za ka iya zama a ƙasa za ka iya zama a kan tafi ba ruwanka da in ka je sai ka samu salon za ka zauna a ko ina ka samu kanka za ka iya zama ita ta zamanto sutura a gare ka kai kuma ka yi yanda ya dace da ita mun gane da kyau to a sallah ana so mutum ya saka tufafin da zai zamanto baya dokan hankalinsa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wanda al-Imam Malik da al-Imam Ahmad suka fitar da ita a cikin littafinsu manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa inni nazartu ila alamiha fi salati wato haƙiƙa ni na yi dibi zuwa ga zanen da yake jikin wannan khamisa a lokacin da nake cikin sallah fakada yaftinuni wato ya kusa saura kiris ya ɗauki hankalina to ma'aiki ho wannan ina ga mu kuma wanda dama abu kaɗan ma zai ɗauki hankalinmu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam in ya tashi yana sallah munajati yake da Allah ya san wanda yake tsaye a gaban shi yace shi ma faka da yaftununi kuma mu kuma yanzu irin waɗannan jinkayen da su muke a domin zo masallaci sai ka zo masallaci kuma duk da haka so kake ka ce ka samu lada cikakke Allah ta'ala ya sa mu dace wa kana li aishata thawbun fihi tasawirun mamdudun ila sahawatin wato Sheikh Al-Albani yace wa kana li aishata thawbun fihi tasawir thawbun wato tufafi wanda fihi tasawir a jikinsa akwai butum-butumi ana Aisha radiyallahu anha ta kasance tana da kai kayan kahi wanda a jikin wannan kayan kahi akwai tasawir butum-butumai fotuna amma fotuna na daki da sauransu mamdudun ila sahawatin wanda na Aisha radiyallahu anha ta kafa wannan kayan kahi a jikin wato falon dakinta sahawa shine falo na daki kafin a shiga daki din irin zaure wanda ake yi to a da ba wai irin falo bane namu na yanzu falo na da falo na yanzu ya dauki dakin na da din da falo din duka gabaki daya ba daki daya ba dakuna wani falon in ka shiga yanzu za ka ga ya kai daki hudu ko uku shi kadai ma falon saboda ya fi waɗansu dakunan girma to a da ita kuma sahawa shine irin yan runwa da ake kafin a isa cikin daki kafin a shiga cikin kuriya din akwai ciki da baranda da ma ake cewa ko to wannan baranda din kafin ka shiga kuriya to ita ce ake ce mata sahawa ita ana yin ta yar karama bata kai girman bata kai girman cikin ba saboda a cikin ake sanya abubuwa da yawa nan baranda ana dan ajiya wadansu abubuwa ne kuma saboda a dinga hutu da sauransu ko in mutun ya zo shi da sauransu ka dakatar da shi anan ba sai ya shiga can kuriyar dakin ka ba to na Aisha radiyallahu anha kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim tace wa kana li Aisha to tana fada ita da kanta kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim tace qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min safarin wa qad satartu bi kiramin li ala sahwati li fiha tamasi tace ma'aiki alaihi salatu wa salam ya dawo daga bulaguro lokacin da naji labarin cewa ma'aiki ya iso yana nan bakin gari zai shigo Madina kuma idan ya zo zai shiga masallaci ya sallata nafila raka'a biyu kal ada kamar yanda ya saba to kai zai tace sai na kahe daki na sai na kahe falo na da kayan kahe na wanda yana da kai butun butumi a jikin sa mun ga yanda cewa saboda ango zai zo shi a mai ado irin da yanda dai anan muke shi ma dai can din dadin su ma suna irin waɗannan kin abubuwa irin in mai gida ya ko yayi bulaguro zai dawo to a dan jajjare gida saboda ya shigo yaga gida dai ba irin wani karkacen ba can watsa kaya a can wancan daki ba can gani ya shigo yaga daki da kyau an fesa turare an jajjara yana kamshi yace alhamdulillah mun gane da kyau to nana Aisha radiyallahu anha tana da kai kayan kahe wanda fi tasawir a jikin sa akwai butun butumi mamdudun ila sahawatin wanda ta ja shi ta mike shi ta buge wato a falanta da shi fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli ilaihi lana Aisha radiyallahu anha tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah yana fuskantar wannan kayan kahe nata wanda ta buje dakin ta da shi to ma'aiki idan yana sallah sai dinga ganin kayan kahe wanda yake da butun butun fa qala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yace akhirihi anni yace wannan butun butumi naki wannan kayan kahe naki mai butun butumi da Allah gusar da shi daga gare ni dan cire shi daga nan doke shi daga nan fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati ma'aiki yace hakika yadda lamarin yake butun butuman wannan kayan kahe naki busu gushe ba suna ta bujurto min a cikin sallata sai nayi ruku'u ga su ba su nake kallo ba amma kuma sai in dinga kallon su a zuci sai to doke su daga nan saboda kallon nasu wannan zai iya janyo min matsala zai iya shagaltar da ni game da ibadata sai za to wannan hadisi din zamu ga cewa kusan hadisi ne na nana Aisha da kuma Anas bin Malik hadisi ne nana Aisha radiyallahu anha akhirihi anni wannan riwaya ce ta Muslim saboda Muslim ya fitar da ita daga hanyar nana Aisha amma al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita daga hanyar Anas bin Malik amidi anna kiramuki hadha a riwayar Bukhari haka yake to fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati wannan riwaya ce ta Bukhari wanda daga Anas bin Malik wato sai zaman to hadisi ne kusan muttafaqun alaihi farkon shi zamu ga li Aisha ta thawbun fi tasawir mamdudun ila sawati wannan babu shi a cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari akwai dai ma'anarsa amma babu shi wannan wato wannan nasi din da yanda yake anan babu shi a cikin sahih bukhari amma dai hadisin na Aisha wanda yake magana akan abin da ya shafi at-taswir akwai shi a cikin bukhari da muslim din muttafaq ne amma ya zama to muttafaqun bil lafzi ko kuma wanda an dan samu ma'anar ce suka yi ittifaqi akai amma lafazin kowane ga yanda ya doka ya doki nashi lafazin bukhari da muslim na Aisha radiyallahu anha tace qadiman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min safarin wa qad satartu sahwatan li bi kiramin ala sahwatin li fihi tamasid wa li muslimin fi riwayatin wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalli ilayhi wa lahu ma falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hatakahu wa fi riwayatin talawwana wajhuhu thumma tanawala sitra fa hatakahu fa qala ya aisha inna ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyamati alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar wa qala ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyamati الذين يطافون بخلق الله ولمسلم في رواية إن الله لم يأمرنا أن نكسو لحجارة وطين ولهما قالت فجعلنا له وسادتين وفي رواية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليهما في البيت وفي رواية قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل ولمسلم الخيل ذوات الأجنحة ولهما فأمرني أن أنزعه فنزعته to wannan riwaya ce wanda take muttafaqun alaiha to tun daga nan in ka shiga kuma za ka ga cewa imamin farada bil bukhari imamin farada bi muslim riwayat bukhari tace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baiti sha'an fi tamathil illa naqabahu wannan man farada bil bukhari ne wa fi hadisi anas radhiyallahu anhu wa lahu ma amidi anna kiramu hadha amma muslimun farawahu bin hadisi aisha bi lafzi akhirihi anni wa lil bukhari fa innahu la tazalu tasawiru wa ta'ridu li fi salati mun gane da kyau saboda dama wani lokacin akwai imam muttafaqun lafzan wa ma'anan imam muttafaqun ma'anan la lafzan to idan kaga wani lokacin ya kawo nan ya ce ma muttafaqun alaihi la Allah ta fuskar ma'ana ne suka yi ittifaqi amma ta fuskar lafazi kowanne akwai lafazin da ya amfani da shi sai ya kawo maka lafazin da shi yake ganin cewa zai iya shiga karkashin wannan babi din mun gane da kyau yawwa shi yasa gashi na a ciki bayan ya ce Bukhari Muslim Abu Awana yace wa inna ma lam ya amur sallallahu alaihi wasallama bi naz'i at-tasawir wa hatkiha waqtafa bi tanhiyatiha yace sani dai kadai ba yake sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni ba da cirewa wannan butumbutumi da kuma kekketa su yace a dan kusar da su daga nan yace amidi akhirihi anni da annaha wallahu alamu albani yace saboda waɗannan butumbutumai din Allah ta'ala shine masani yace lam takum min zawatil arwahi ba butumbutumai bane na dawakai ko na raƙumba ko na shanu bi dalili hatkihi sallallahu alaihi wasallama gaidi hamiya tasawir saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam butumbutuman da ya gani wanda na zawatul arwah ne kake ta su yayi a cikin dakin nata ba wai barin su bai shi bai ce ba a gusar da su kake ta su yayi kamar yadda hadisin na Aisha ya nuna kama huwa fi iddati riwayatin fi sahihain kamar yadda hakan ne yake cikin wato adadin riwayoyi cikin Bukhari da Muslim wa man sha'a tawassu'a fi hadha malan yace duk wanda yaso ya fadada cikin wannan mas'ala din fal yuraji fath al-bari ya koma littafin fathul bari na al-imam al-muhaddith al-hafiz ibn hajar al-asqalani juz'i na 10 safha ta 321 wa kana yaqul maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin hadisin na Aisha radhiyallahu anha wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi madan Allah ce la salata bi hadrati ta'am madan Allah ce ba sallah wanda cike cikakkiya tare da isowar abinci wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani haka kuma babu sallah cikakkiya lokacin da daudodi guda biyu suke tunkudowa mata wato la salata bi hadrati ta'am wannan malamai sun yi magana akan wannan hadisi din sun mai sharhi mai kyau wadan suka ce la salata bi hadrati ta'am wannan dama yana magana akan abin da ya shafi abincin dare ya zawo qimatis salatu wa wudi'a ashau ahadikum fabda'u bil ashai kamar yadda hadisi Abdullahi da Umar wanda shi muttafaqun alaihi ne wato idan aka tada iqamar sallar magruba sai kuma aka kawo abinci ga ta da iqama za a yi to fabda ubil ashai ku fara cin abincin sannan kuma sai ku tafi ku yi sallah din to indai aka ka abinci indai na dare ne indai ya iso to a hakura a ci sannan kuma a yi sallah din saboda lokacin da aka fara sallah din zai zama to hankalin ku akan abinci yake ta dalilin haka inda limami yayi niyyar zai karanta idza zulu a raka'a ta farko a raka'a ta biyu zai karanta alhakumu takasur to ta dalilin wannan ina ga fatiha din ma a daddahe ne zai kai ta yana ghairul maqdubi alaihim waladdallin zai ce mudahamma ta ce Allahu akbar a ruku'u da ya saba yayi tasbihi guda bakwai sai kaji ya ce subhana rabbil azim sami Allahu liman hamida saboda wannan abincin da aka kawo ana marmarin shi kenan to waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a yanzu babban dalilin da yasa ma'aiki yace la salata bi hadrati ta'amin yana da alaka da abin da ya shafi adamul khushu'i fi salati. Idan aka kawo maka abinci aka aje maka, idan har yunwa da kake tattare da ita ba za ta baka damar ka nutsu ba kai sallah, to ka tsaya ka ci abinci sannan kuma ka shiga sallah. Amma in ya zama to dama a koshe kake kuma baka saba ba cin abinci na dare daga an yi sallar magriba, yau din ne dai aka yi katari ita iyalinka ko za ta fita ko wani abu, sai ta kawo ta jera kayan abinci, an yi sallar magriba kenan a wani guri, kai kuma za ka yi sallah a gida, la'alla ko wani uzuri ya girma maka, dama baka ma saba cin shi a wannan lokacin ba. To kaga a wannan lokacin dama abin da ake gudu shine kada ya zama to ka yi sallah hankalinka yana bangaren abinci. To shi yasa shi kuma a yanda ya kamata dama ba a yin gudu kuma ana susa, ɗaya ake tsayawa a yi, mun gane da kyau. To haka ba a yi sallah ana marmarin abinci, sai a tsaya a ci abincin sai kuma a yi sallar annisi. To shi yasa ba yake faɗa haka. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a ya shafi kowane abinci, kowane abinci in dai akwai hajar cinsa to kuma aka shiga yin sallah ba tare da an ci wannan abincin ba, mutumin da ya sallah ba shi da sallah, saboda suka ce nan la nafiyatu lil jinsi. Shi yasa ya zamanto salata aka yi mai wato fataha. Idan aka ce la salata, wato ba wai kamala sallah ba ake nufi anan, duka ma sallah din babu ita. Idan mutum ya yi sallah yana fama da marmarin abinci kuma ga abincin na an ajiye mishi, to saboda ya rasa nutsuwar shi a cikin sallah, to duk wanda ya yi sallah ba nutsuwa kuma ba shi da sallah. Mun gane da kyau. To kenan za mu kula da kyau ne bangaren abin da ya shafi wannan hukunci din marmarin abinci. In ku da yawa ne aka kawo abinci, la'alla kai in baka marmarin shi, la'alla akwai wanda yake marmarin shi. Kenan al'aula shine ka ce to aje a ci abinci, a yi hakuri mu ci abinci sai a yi sallah, ko da kai baka marmari, ko da kai ba zai shagaltar da kai ba, la'alla akwai wanda shi abincin nan da aka kawo na bakin magarba raban shi da abinci tun da safe da gidan shi da ya wuto, kun zo kun azabtar da shi kun kai shi gurin sabga ya je shi kan yi sallah zo an cinye abinci, shi ko ya ji kubi an ce ka ci abinci ce alhamdulillah. Mun gane akwai wanda za ka ga ya tafi wajen sabga, amma tsautsayi ya zo shi ya tafi wani guri, ko wani abokin shi ya kira shi ya je kan ya zo shi kuma an ci abinci an kare, to an zo an dawwara shi anan kuma ko zo bakin magarba an kawo abinci kula ka zance an yi sallar magarba ko an yi kaza an yi kaza, kaga dai yana ta haɗiye biyu, sai ka ce to a ci abinci daga baya sai a yi sallah din. Mun gane haka wajen walawa huwa yudafi'uhu al-akhbath thani, haka nan babu sallah ga dukkan mutumin da ya yi sallah alhali daudodi guda biyu suna tunkudo shi. Idan mutum ya yi sallah yana mai matsewa bawali ko yana mai matsewa bayan gari, to ɗayan biyu ne, amma ya zamanto wannan bawali da yake matsewa in ya zo yana karatun fatiha ba zai ɗaga muryar shi ba, dan ya ce ya ɗaga muryar shi zai iya yiwa bawali ya kubce mishi. Haka in ya tafi ruku'u in ya ce ya baje ya yi ruku'u yanda ya dace bawali zai kubce ko bayan gari zai kubce mishi. Yake dososo alhamdu yake yinta a hankali, kai baka saba jin shi yana irin wannan karatu a hankali ba, to amma saboda irin zamanin sanyi ne so yake yi ya kare dugo ya tafi ya shiga ban daki, yana gamawa yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah, ko istighfari ba zai ba saboda ya san abin da yake tattare da shi. To duk mutumin da ya zamanto wannan bayan garin da yake fama da shi ko wannan bawulin da yake tattare da shi zai hana shi ya cika farilla daga cikin farillai, ba shi da sallah in yi sallar nan. Mun ga da kyau, za ka ga wani ya matse bawali ta dalilin matsaya bawalin nan da in ya zo yana karatun fatiha zai yi ta a gaggauce, sannan yana ruku'u zai yi ba tare da ya yi shi da nutsuwa ba, saboda ya fita daga cikin hayyacin shi, to nan ya tsaya ya tafi ya je ban ɗaki ya biya bukata ya sake alwala ya zo ya sallah ya fi sama da ya yi ta haka nan, saboda in ya yi ta haka nan ba shi da sallah. Suka ce ko kuma ya zamanto in wannan bawali din ko wannan bayan gari din ba zai hana shi bai cika farilla, za ka ji shi ya yi karatu mai kyau na fatiha amma dai sura ce ba zai karanta mai tsawo ba, da ka saba jin shi a sallar isha'i a raka ta farko ya karanta wadduha, a raka ta biyu ya karanta alam nashra, sai ka ji kawai an ce min gail maghdubi alaihim waladdallin, ka ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sai ka ji ya ce Allahu akbar, saboda ya raba ta biyu so yake fasabbi biya mu rubuka yayin ta raka ta biyu, kaga wannan ya dan rage dai abin da ya saba yi, wannan babu laifi akan shi. Haka in yayi ruku'u da ya saba, in yayi ruku'u yayi tasbihi biyar shida sai ya takaita akan ɗaya ko biyu, amma dai ya nutsu da yayi. Haka in ya dago ya saba da yana mil'a samawati wal ardu wa mil'a bashi ta min shay'in ba'du ala sana'i wal majd ahqu ba qala al abdu wa kulluna laka abd allahumma la mana lima a'taytu la mudi lima marata wa la fa'ud al jadd minka al jadd sana'i tafi yayi sujada. To kawai ya dago yace sami allahu liman hamida allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi, kawai ya tafi kaga nan shi ba da ya dan rage. To wannan babu laifi saboda kowace ta tabbata. Mun gane da cewa haka a cikin sujada yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li, yayi guda daya ya dago shi ma dai bai yi ba mai yawa, to babu laifi wannan. To amma in ya zaman to za ta hana shi cika farilla, za ta hana shi nutsuwa, za ta hana shi yin sujada mai kyau ko ruku'u mai kyau ko kuma tsayuwa mai kyau, to ba shi da sallah. Wannan shine abin da malamai suka tafi akai. Sai ad'iyatu listiftah. Na'am. 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 Ma? Na'am. Na'am. Ana zo. Ne makan a sai ya shata ko ne. Na. Eh ado ai ba sai wanda zai dauki hankali ba. Yanzu na baba ai wannan ba ado ne ko kai. Ni ma na yanzu na shiga ga hula kiran ga kaya mai kyau. Yawanci ana aikowa yayi ado ana. Amma ba wanda zai dauki hankali ba. Amma yanzu irin mutun ya sa irin wani zaho ga ka bori kidishi kidishi ne ma ya sa a jikin shi. Wani za a ga irin kayan nan na sadakai za a ga kamar wani alhari ne alhari ne. Wani ai shi ma dai ado ne ko? To amma wannan yana ɗaukar hankali. Saboda don adon da ya fice a ya zamanto sai wani da wani zai yi shi. To baya dacewa a sallah mutum ya zo da shi. Don adon da ya zamanto sai wani da wani ana ce da shi da ba su shuhura. Wanda kuma da ba shi da ba su shuhura shi ne ɗayan biyu ne, in ma ya zamanto saboda tsananin tsadar shi ba wanda yake iya siye siye wani da wani, ko in ma ya zamanto saboda tsananin ragin shi cikin talakawa ma ba wanda yake sa shi. Kawai wani ya ce to shi saboda zuhudu wani ya daga sa shi yadi na ɗan dala 30 aka fitar da shi, yadi 550 ya ishe ka kai dala 100 a baka ɗinki. To ya ɗinka kwamfule uku ko huɗu yake yawo da su a titi, daga an gan shi a ce akarmakan lahu kenan, kai wallahi ku ɗauki duniya da komai ba. Shuka cike take da a cikin zuciyar shi. To wani ana ce mai da ba su shuhura. Haka tufafin da ya zama ya huce kima, irin misali yanzu yawanci wanda za ka ga sun sa shadda ma iya mai tsadar ita ce gizna ko? To wani za ka ji ya ce yanzu shi galila da ya sa ma kusan ita kaɗai ba metir huɗu da ya siya jaka 200 ya siya ta, duk metir ɗaya jaka 50. Wannan ya ka je kai wajen irin Dubai za ka yi ta gani. Za ka ga akwai wata 'yar ƙanwal mamal madanci a Amurka take a zaune, wallahi shadda ce malami iya shaddar jika 100 a gaskiya ta shine ta aiko wa mamman su sai wannan ba gwada ba ta aiko miki kudin, wallahi ta aiko wa mamman su sai ba gwada ba ta aiko mata kudin wanda ya fi ya fa yi wannan dimci din ya mana. To dimci wannan ina za a je ce ba matar shugaban kasa ba, ba matar wannan ba, ina za ki shiga dai inda za ki shiga dai cikin yan uwanki ne wannan shadda da ina za a shiga da ita. To za a gani cewa ya kaji irin can za a gani metir ɗaya za ka ji an ce maka jika 50, metir ɗaya munan ana cewa ta jika 10 ta yi tsada, sai ka ji can za ka rena idan ka ga masu siyan ta jika 10 talakawa ne a ku bayi. To irin wannan shi ne bai kamata ba. Amma ado adon da ba zai ɗauki hankali ba, ai shi ma'aiki ɗin shi ya fi kowa yin ado ɗin. Amma kuma saboda wannan da ke akwai zane a jikinta yawwara yana ɗaukar hankali sai ce a tafi da ita. Saboda shi ma'aiki shi aka saukarwa alƙur'ani, kuma kowace shiga in yayi ado ce to za mu lura da cewa za mu ga cewa shi adon shi ba mai ɗaukar hankali ba. Yasa ado ba shi ba ne sai ka sa kaya daga nesa wanda za a rika ɗin kai alkaci, kai ga wannan da ya fito daga can. In ka sa kayan da daga an ganka an ga cewa kaya ya bi jiki, alhamdulillahi kenan, ko ya dai ka sa ɗan jika biyu jika uku. Yayi na'am. Na'am. Sai mu ci gaba. Na'am. Adi'iyatu listiftahi sai kuma addu'a ta budewa sallah. Adiya jam'i ne na addu'a, wato kafin mutun ya shiga sallah bayan ya gama takbiratul ihram, to akwai du'aul istiftah da ake. Du'aul istiftah ta tabbata a hadisai da dama, wanda ga sunan mala ya kawo kusan suna da yawa. Anan wanda ya kawo mana ya kai sun kai kala 10 wani abu, kala 10-12 ya kawo anan. Yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallama yastaftihu liqira'ata bi ad'iyatin kathiratin mutanawwi'atin. Wato sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana budewa sallar shi, yana budewa karatun shi na sallah, bi ad'iyatin kathiratin da addu'o'i waɗanda suke masu yawa, mutanawwi'atin waɗanda suke nau'i-nau'i. Wato yau ya zo shi da wancan addu'ar, gobe ya zo da wancan addu'ar, a wancan sallar ya yi wancan addu'ar, a wancan ya yi wannan addu'a. Wato wani lokacin hatta salatul laili akwai du'aul istiftah wanda yake, wanda baya yin ta a cikin sallah ta farilla, a cikin salatul laili akwai addu'ar da yake du'aul istiftah wanda za mu tarra anan ya kawo su. Yahmadullah ta'ala fiha, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yabon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan du'aul istiftah. Wa yumajjiduhu, yana girmama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuthni alaihi, yana yin kirari ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad amara bi dhalika al-musii a salatihi, wa tuwaika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mutumin da ya muna na sallar shi, bi dhalika, da yin du'aul istiftahi. Fa qala lahu, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi, la tatimmu salatun li ahadin minan nas, wato sallah ta kowane ɗaya daga cikin mutane ba ta cika, ta zamanto ta yi cicim. Hatta yukabbira, har sai ya yi kabbara ya ce Allahu akbar, wa yahmadullaha azza wa jalla, wa yahmadallah hatta yahmadallah, kenan sai ya zamanto hatta yukabbira wa yahmadallah wa yuthni alayhi. Mun ga inda kyau, har sai ya yi kabbara ya ce Allahu akbar wa yahmadallah jalla wa azza, sannan kuma ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala, jalla ya girmama wa azza ya buwaya, wa yuthni alayhi kuma ya yi kirari ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaqra'a bima tayassara min al-Qur'an, kuma ya karanta da abin da ya sawwaka na al-Qur'ani, ya karanta abin da ya sawwaka na al-Qur'ani. Wa kana yaqra'u taratan bihadha wa taratan bihadha, wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wani lokaci yana yin du'aul istiftah da wannan addu'ar, wani lokacin yana yin du'aul istiftah da wacce addu'a din. Fa kana yaqul, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada, yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalj wal barad. Wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim, hadithin Abu Huraira, yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yayi kabbara yaskutu hunayyatan, yana yin shiru dan lokaci kadan. Fa qultu ya rasulullahi, iskatuka baina takbiri wal qira'ati bi abi wa ummi, iskatuka baina takbiri wal qira'ati ma taqulu. Wato Abu Huraira ce, nace ya jaka dan Allah, babana da mahaifiyata fansarka, shurudin da kake yi bayan kayi kabbara kafin ka fara karatu menene kake faɗa, wata addu'a ce kake yi saboda kwadayi nasu? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce, aqulu, wato ina faɗar wannan addu'a, ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah ka nesantar da tsakankani na da kusakuraina, kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi, kamar yadda ka nesantar da tsakankanin mahudan rana da mahadata, ta sanya wato tazara mai tsawo tsakankanina da kusakuraina, tawaddula anna bainaha wa bainahu amadan ba'idahu, to ka sanya tazara mai tsawo tsakankanina da kusakuraina kamar yanda tsakankanin mahudan rana da muhadarta yake, da zamanto ba ni ba haduwa da laifina. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah ka tsabtace ni da kusakuraina daga kusakuraina ka tsarkake ni ka tace ni daga cikin kusakuraina kama yunqa thawbul abyadu min ad-danasi kamar yadda ake tsabtacewa farin tufafi daga datti wato kamar yadda farin tufafi ake tsabtace shi idan ya zamanto yayi datti in aka zo za a wanke shi ake sawa odi jabin da sauransu dan ya fita da kyau yayi kakal to nima Allah ka tsabtace ni daga jikin da kusakuraina kamar yadda ake tsabtacewa wannan farin tufafi daga datti Allahumma ghassilni min khataayaaya ya Allah ka wanke ni daga kusakuraina bil maa'i da ruwa wanda yake tsagoro wal thalji da kankara wal barad da kuma raba wato wannan shine al mubalaga kenan shi du'a'i wato al maa shine ruwa irin wanda muke amfani da shi ana ce da shi al maa al thalji kwa shine kankara ruwa ne ya daskare ana ce da shi as-salj sai a ce wa frigo as-sallaja kenan go sai kuma al-barad al-barad shine raba raba irin bayan an yi ruwa jiya da rana yanzu washe gari za ka ga cewa akwai raba tana sabka lokacin a cikin gora kai kake za ka ga a jikin hamso na abubuwa da yawa za ka yi ta ganin ta to wanda ana ce da ita raba to Allah ka wanke ni da kusakuraina da waɗannan ruwan guda uku da ruwa da kankara da kuma raba wa kana yaquluhu fil fardi maiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fadar wannan addu'a a cikin sallah ta farilla wato tana cikin addu'o'in da ya kamata a ce mun kula da ita Allahumma ba'id baini wa bain khataayaaya kama ba'at bainal mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ghassilni min khataayaaya bil maa'i wath thalji wal barad sai ku bawa Allah musulmi ya shiga yayi isti'aza yayi basmala za mu tarra a gaba shi ma insha Allah mun gane da kyau to wannan daya daga ciki kenan ya kamata ƴan uwa mu haddace ta ya kamata mu haddace ta irin yanda muka haddace Fatiha a ce mun haddace ta saboda ba ita kadai bace amma dai ya zamanto wato mun kula da kyau addu'o'i da zamu dinga yi kafin mu shiga sallah ya zamanto waɗannan wanda sun tabbata a cikin sunna ne mun gane da kyau wannan shi zai ba mu damar ya zamanto sallar mu ta samu wato kamanceceniya da sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda dama muhimmancin karanta littafin shine yin koyi da abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi din to wannan tana cikin Bukhari da Muslim wannan addu'a din sai mutun ya haddace ta in bai taba haddace in bai iya haddace in bai haddace ta ba in kuma ya haddace ta akwai waɗanda suke hallo waɗansu ne a gaba sai kuma addu'a ta biyu wajjahatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardu hanifan musliman wama ana minal mushrikeen ce wajjahatu wajhi wato Allah subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace haqiqa ni na fuskantar da kulliya ta gabaki daya na lilladhi fatara as-samawati wal arda ga sarkin da ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai fatara shine ya kage su wato ya halitta su ba tare da wani misali da ya gabata ba hanifan halin kasancewa ta ina mai karkacewa daga dukkan addini wanda yake na ƙarya saboda addini na musulunci musliman kuma ina mai meka wuya ga Allah subhanahu wataala ana ni ma minal mushrikina bana daga cikin masu hada bautar wani da Allah inna salati haqiqa sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwa ta wa mamaci da mutuwa ta lillahi rabbil alamina dukkanin su a hannun Allah suke ubangijin talakai wato sallah ta da nake yi ina yin ta ne dan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai haka ibada ta ta yanka da ibada ta ta haji da sauran ibadodi na gabaki dayan su ina yin su ne dan Allah sannan kuma rayuwa ta a hannun Allah tabaraka wa ta'ala take kamar yadda mutuwa ta ita ma a hannun Allah tabaraka wa ta'ala take la sharika lahu ba wani abokin tarayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa bizalika umirtu wato da wannan ne kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala wajen ibadar sallah da ibadar yanka da ibadar layya da ibada ta haji da sauran ibadodi da kuma kadaita Allah ta'ala wajen cewa rayuwa ta a hannun shi take sannan kuma mutuwa ta a hannun shi take wannan bana hada goturun da kuwa to wannan da shine aka umarce ni wa ana awwalul muslimina nene farkon me mai kauya cikin wannan al'umma wa ana awwalul muslimina wato wannan a wata riwaya din yazo wa ana minal muslimina kuma dukkanin su suna cikin sayo muslim wa ana awwalul muslimina nene farkon masu mai kauya nene farkon musulmai to shine wadansu daga cikin malamai suka ce tunda ma'aiki yace wa ana awwalul muslimina yana nufin shine farkon musulmai a duniya gabaki daya ba wanda ya gabace shi to amma abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake nufi wato wannan shine ake cewa sur'atul ijaba gaggauta amsa wato umarni da aka yi maka ce ni ne farko na jinabi wanda tare da cewa kafin ka ansa mu sama da mutum 100 wanda sun ji sun bi amma saboda ka nuna cewa lalle kai biyayya ga wannan abin sai ka ce awwalul muslimina mun gane da kyau ba wai yana nuni cewa shi ne farkon musulmai ba a duniya gabaki da alal iqlaq saboda annabi Musa ma ya faɗa haka cewa ana awwalul mu'mini mun gane da kyau kamar yadda cikin suratul araf dan Allah ta'ala wato ya hakai to magana falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkal wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'mini mun gane da kyau yawwala Allahumma antal malik Allahumma ya Allah antal maliku kai ne mamallakin mamallaka gabaki dayan su la ilaha illa anta ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai kai kadai subhanaka wa bihamdik sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika sannan kuma ina cudanya wannan wato tasbihi naka da yabanka ma'ana subhanaka sarki ya tabbata a gare ka wa bihamdik sannan kuma ina cudanya wannan tasbihi da yabanka ko kuma ina yin yabo ne da yabanka anta rabbi Allah kai ne abun bautawa ta kai ne ubangiji na wa ana abduka ni ne bawanka bana bautawa waninka zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina ta hanyar gangara ta wajen aikata ayyukan da basu dace ban aikata sannan kuma na zalunci kaina ta hanyar tawaye mata haƙƙin ta wajen yi maka biyayya wa ataraftu bi dhanbi ya Allah na yi furuci da laifi na cewa ni din mai laifi ne faghfirli dhanbi jami'an ya Allah ka gafarta min laifi na gabaki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haqiqa yadda lamarin yake ba wanda yake gafarta zunubai gabaki dayan su sai kai kadai kai ne kake gafarta zunubai ba wanda yake gafarta zunubai sai kai kadai kamar yadda manzo Allah ya ce Allah ta'ala zai ce a alima abdi anna lahu rabban ghay anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi hadithan abu huraira wanda yana cikin sahih bukhari da muslim wahdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni ga halaye waɗanda suke masu kyawu halaye waɗanda suke mafiya kyawu la yahdi li ahsaniha ba wanda yake shirye suwa ga halaye mafiya kyawu illa anta face sai kai kadai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka juyar da munanan halaye daga gare ni la yasrifu sayyi'aha anni ba wanda zai juyar da munanan halaye daga gare ni illa anta sai kai kadai labbaika wa sa'daika ya Allah na amsa kiranka bayan amsawa sannan kuma ya Allah ina roƙonka taimaka mun taimakawa bayan taimakawa mun gane da kyau labbaika ma'anarsa shine ajabtu nida'aka ijabatan ba'da ijabati na amsa kiranka bayan amsawa wa sa'daika shine musa'adatan ba'da musa'adati ina neman taimakonka bayan neman taimako da kowane lokaci ina buƙatar agajinka da dafawarka والخير كله في يديك الخير gabaki dayan sa yana hannunka والشر ليس اليك واتو شر ba a jingina shi zuwa gare ka walma'na mun gane da kyau شر ba a jingina shi zuwa ga Allah wato zamu ga cewa akwai ayyuka na sharri wanda sharri ne sali ina abin da ya shafi musiba in ta samu mutum za a ga sharri ne wani lokacin a ce ko shagon shi ya kama da wuta da sauransu ko wannan sharri ne ko to amma ba a jingira shi zuwa ga Allah saboda shi Allah tabaraka wataala duk wani abin da zai akwai hikima a karkashin sa ba sharri bane ba a jingira wannan shirin zuwa ga Allah lokacin da Allah ta'ala ya azabtar da bawa da yayi ba wai sharri bane daga bangaren Allah ya zo ba wannan daga wajen Allah adalci ne shi bawan shine a haƙi a bangaren sa shine abin yake sharri a gare shi mu dan buga misali kada kana da kai dalibai guda biyar alamai guda biyar sai zama guda hudu duka suna karatu ɗaya baya karatu sai ka kira shi sai ka kwade shi da mari daga kwade shi da mari mun gane da kyau yanzu in aka so za a ce baka kyauta ba ko ka za a ce ka kyauta waɗanda suke karatu ka buje su ko baka buje su ba wato wannan ka mai ya gyara kayan shi ne gyara kayan ka ne ba sabce mu raba ba ka kwade shi ne saboda shi ma ya karatu gaba ya zama mutumin kirki mun gane da kyau to lokacin da Allah ta'ala ya turo annabawa annabawa sun kira mutane sai zama an samu bangarori guda biyu waɗancan sun yi imani waɗannan ba su yi imani ba in ya zamanto su waɗannan wanda ba su yi imani ba Allah ta'ala bai hukunta su ba zai zamanto kenan cikin abin ba a ladabtar da su ba zai zamanto cikin abin akwai wasa ma ciki zai zamanto Allah ya saukar da azaba shi ga waɗanda suka kafirce wa manzon ne dan hakan din ya zamanto izina ga waɗanda za su biyo bayan su mun gane daga bangaren Allah ya haka ne saboda ya ladabtar da su kuma saboda shi annabin da ya turo shi wajen su ya zamanto ya samu sanhin zuciya da sanhin ido haka mutanen da suke tare da shi su kara samun kwarin gwiwa akan cewa lalle duk wanda yake tare da Allah to shi yake tare da nasara mun gane to haka mutumin da za a ga cewa musiba ta afko akan shi wanda musiba zai ga cewa sharri ne la'alla kuma akwai wani laifi da ya aikata a goyi wanda Allah ta'ala zai gafarta mai wannan laifin amma kuma sai ya dora mai wannan musiba din kaga ashe ba sharri bane daga Allah ta'ala shi dan adam din shine sharrin daga bangaren sa ya aikata wani laifi ne kuma sai a goje mai shi ta hanyar wannan musiba imma hatsari da sauransu ne duka to shine ya ce washarru laysa ilayka za mu ga yi lamba yace ay la yusabu sharru ila Allah ta'ala li annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharrun bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun li annaha da'iratun bayna al-'adli wal-fadli wal-hikmati wa huwa kulluhu khairun la sharra fi wa sharru innama sara sharran li inqida'i nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala to ga bagan ibn qayyim ne sai mutum ya karanta saboda mu dai tafiya walma dai ko a karanta shi ai wannan lokaci ya tafi walma hadiyyu man hadaita wato shiryayye ya Allah shine wanda ka shiryar da shi ana bika wa ilaika Allah ni bika na fito ne daga wajenka kai ne ka halitta ni wa ilaika kuma zan koma zuwa gare ka kai ne zaka am shirye na mun gane da kyau ana bika wa ilaika ana bika ni dama bawanka ne kai ne ka halitta ni din naka ne wa ilaika kuma ina komawa ne zuwa gare ka inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta dama na Allah ne kuma ya koma zuwa gare shi la manja ba wata mafaka ba wata matsera wala marja'a ba wata mafaka minka daga azabarka illa ilayka face dai zuwa ga rahmanka tabarakta wa ta'alaita alkhairan ka sun yawaita ya Allah ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafarlaka ina tuba zuwa gare ka ina ga anan ya kamata a ce mu kwana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.